ci gaba daga shi sabuwar rawa shosho gaja
sabuwar rawa shosho gaja
zango
sabuwar rawa shosho gaja
ku biyo ni
sabuwar rawa shosho gaja asharwa yaro asharwa hey asharwa samari asharwa ba dai ruwan giya ba sai dai ruwa na danda ruwan kwalba nemo ka ba mu soyayya soyayya tana da daɗi wani sa'in tana da zafi ruwan zuma ce ruwan zuma ce eh eh tana da zafi ba da ruwan yi ba malam wa zai fada da mama ba da ruwan yi ya malam wa zai fada da abba ruwan yi ce ya rage ne ta daina hauka eh eh
samun ruwa shosho gaja
Shosho gaja
nan ne baya yi
su saba